To jama'a barkanku da wani barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan Laraba a kan mito 16:21 da kuma 25. Mutanen Niger suna kama tashar mu ta biyu Africa dake can birnin Yamai akan mita 102.5 a zangon FM kenan, ko kuma a gidajen rediyon su masu zaman kansu irin su amfani da Fara'a da Nomad da Sarauniya da Dalol ko kuma ni a birnin Kwani. A yanar gizo kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan tsakiyar birnin Washington DC. Nene Aliyu Mustafa na Sokoto, yau ina tare da Ibrahim Garbuka Almasi wanda zai taya ni gabatar da wannan shirye-shirye namu, kuma zai share mana fage da kanin labari. Malam Ibrahim,
to sojojin Turkiya sun fadi yau Laraba cewa sun ruguza wasu muradun urdawan Siriya da daddare. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce wani jirgi mai saukar ungulu ya yi barin wuta kan ginin ma'aikatar cikin gida da kuma kotun kolin kasar jiya Talata, sannan wani kutsen yanar intanet na kasa da kasa ya kawo tangarda ga harkoki a yau din Laraba a tasha mafi girma ta jirgin ruwan da kwan kaya a India.
To a gaishe ka. To bayan kun gama jin labaran baki ɗin su, muna da rahotanni da dama da zamu kawo muku wanda za su hada da martanin rundunar yan sandan Najeriya kan matan su da aka ce yan Boko Haram sun yi awon gaba da su.
There were two overwhelming other vehicles in the convoy when they got to that point, they were ambushed by this Boko Haram element.
Sannan an yi fasa, wato an fasa kwaikwayi a taron da aka yi a fadar gwamnatin Taraba a Jalingo kan ko su waye da waye suke ummul habaisin tashin hankalin kabilancin da ke adabar wannan jiha.
Gaskiya abin da yake tafiya, wannan tafiyan da muke yi na kashe-kashe da gore-gore mutane biyu ne.
To za mu ji ko suwaye, sannan za mu kai ku jamhuriyar Niger mu ji yadda dokar ta bacin da aka kafa tsakanin Niger da Mali ta bar baya da kura.
Matakan tsaron da aka ɗauka a yankunan Tawa da Tilibiri sun haddasa rufe iyakar Abala da gidajen kiwon lafiya 11 da kuma kasuwanni 16.
Ba abin da suka haddasa kaɗai kenan ba, a biyu ma ji sauran abubuwa. Ko bayan wannan da yake Laraba ce, muna da shirin Himma, muna kuma da ra'ayoyinku na imar amma duka sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Turkiya sun fadi yau Laraba cewa sun ruguza wasu muradun urdawan Siriya da daddare a matsayin ramuwar gayyar barin wutar atilaren da aka yi kan mayakan da ke samun goyon bayan Turkiyyar a arewacin Siriya. Wani bayanin da rundunar sojin Turkiyya ta fitar na ikirarin cewa gwabzawar ta faru ne a wajejen Afrin. Kungiyar mayakan Turkiya ta YPJ wata muhimmiya ce a hadakar dakarun Siriya masu ra'ayin demokaradiyya waɗanda Amurka ke goya ma baya, musamman ma game da yakin neman fitattakar ISIS daga tungararsu ta Raqqa. To amma Turkiya na matukar adawa da mayakan urdawan waɗanda take maganin gauran haramtacciyar kungiyar ma'aikata ta urdawa PKK a takaice, wadda ta shiga yakin sunkuru a kudu maso gabashin kasar tun daga shekara ta 1980. Cikin gudumawar da Amurka ta baiwa kungiyar YPG har da wasu makamai waɗanda Turkiya ke tsoron yiwuwar su fada hannun mayakan PKK, gwamnatin Turkiya ta ce sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ba ta tabbacin cewa Amurka za ta karɓo makaman da zarar an kwato Raqqa. To amma Mattis ya bayyana cewa goyon bayan da Amurka ke baiwa kungiyar ta YPG zai dore.
To shugaban Venezuela Nicolas Maduro kuma cewa yake wani jirgi mai saukar angulu mallakin rundunar 'yan sandan wannan kasar wanda aka sace ya yi barin wuta a kan ginin ma'aikatar cikin gida da kuma kotun kolin kasar a can jiya Talata, al'amarin da ya kira harin ta'addanci wanda masu niyyar hamɓarar da shi suka kai. Maduro da ya sha alwashin sai ya kama wanda suka kai wannan harin wanda ba a samu rahoton rauni a sanadinsa ba. Ministan sadarwa da yaɗa labarai Ernesto Villegas daga baya ya ce jirgin ya harbi har sau 15 a kan ginin ma'aikatar, sannan ya ji hukurnatoci aƙalla guda 4 kan ginin kotun ƙoli. Villegas ya ce wani mutum mai suna Oscar Perez ne ya tuka jirgin. Wani faifan bidiyo da aka yaɗa ta kafar sada zumunci ya nuna shi Ferrisin tsaye a gaban wasu mayaka ɗauke da bindigogi yana mai kiran da a yi tawaye ma gwamnatin ta Maduro ta abin da ya kira kama karya, yana kuma mai kira ga shi kansa shugaban Maduro da cewa ya sauka daga kankara ga mulki, kana kuma ƙasar ta Venezuela ta gudanar da sabon zaɓe. wasu masu adawa da shi shugaba Maduro da sun yi ta zargi a kafafen sada zumunci cewa ai gwamnatin ta shi ce ta tsara halin na jiya Talata domin ta samu hujjar fatattakalin adawa.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Wani kutsen yanar intanet na ƙasa da ƙasa ya kawo tangarda ga harkoki a yau dinnan Laraba a tashar mafi girma ta jirgin ruwan dakon kaya a Indiya, al'amarin da ya dada kawo damuwa ga gwamnatoci da harkokin kasuwanci da ke fuskantar barazanar abin da ake kira manhajar kutsen neman kuɗi wadda aka yi amfani da ita wajen kwace bayanan waɗanda abin ya shafa har sai sun biya kuɗin fansa kafin a maida musu. Wannan matsalar ta auku ne a tashar jirgin ruwa ta Jawaharlal Nehru da ke Mumbai, ta rutsa da ɓangaren babban kamfanin jirgin ruwan nan na Denmark wanda ake kira AP Malle Maersk. Kamfanin ya faɗi jiya Laraba cewa da yake kutsen ya yaɗu sosai a Turai da Amurka, to lalle wannan mummunar manhajar na nan na ɓarna a tasoshin jirgin ruwa da dama. Ministan ayyukan daƙile kutsen intanet na Australia Dan Tihan ya gaya ma manema labarai yau Laraba cewa har yanzu jami'ai ba su tantance ko waccan manhajar kutsen ita ce ta wato aka kai hari da ita kan wasu kamfanonin Australia biyu ba, to amma alamu na nuna hakan. Bankuna da ofisoshin gwamnati da filayen jirgin sama a Ukraine na daga cikin waɗanda suka fara bayyana cewa sun fuskanci harin manhajar ta kutsen.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gana da manyan jami'an gwamnatocin kasashen Qatar da Kuwait a jiya Talata, kokarin su na dinki baraka da ta balle tsakanin ita kasar Qatar din da sauran kasashen yankin Gulf. Makonni uku bayan da Saudiya da wasu sauran kasashen Laraba suka kakaba ma ita Qatar din takunkumin tattalin arziki da na diplomasiya, Tillerson ya tattauna a birnin Washington DC din nan da Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ministan harkokin wajen Qatar wadda kawar Amurka ce ta sosai kuwa. Babban jami'in Amurka ya yi kira da a yi zaman tattaunawa tsakanin kasashen yankin Gulf da cewa hakan ne kawai hanya mafi dacewa ta cimma maslaha a diplomasiyance. To amma Saudiya da Bahrain da Masar da haɗaɗɗiyar daular Laraba duk ba su nuna wata alamar niyyar janye jerin bukatunsu 13 da suka gindaya wa ita Qatar din ba, ciki har da bukatar Qatar ta takaita hulɗarta da ƙasar Iran ta kuma rufe gidan talabijin ɗin nan sadane na Al Jazeera wanda ƙasar Qatar ce take ɗaukar nauyinsa. Daga bisani a jiya Talata, Tillerson ya gana da ministan harkokin wajen ita Kuwait ɗin mai kula da ɓangaren zartaswa wanda kuma shi ne muƙaddashin ministan yaɗa labarai, wato Sheikh Mohammed Abdullah Al-Sabah, inda ya jaddada goyon bayansa ga niyyar Kuwait ta shiga tsakani a takaddamar ta da ita Qatar ɗin da sauran ƙasashen yankin Gulf bisa jagorancin Saudiya.
Fadar Vatican ta ce za a nada wani bishop ɗan asalin ƙasar Mali a matsayin cardinal a birnin Rome a yau ɗinnan Laraba, duk wadda zargin cewa maganar wata taɓarzar cin kuɗi da ta shafe shi na nan kwance. An yi raɗe-raɗin yi a Mali da Rome cewa Papa Roma Francis ya yanke shawarar cewa ba zai ɗaukaka matsayin Archbishop Jean Zerbo da ba saboda wata takaddama kan kuɗin majami'a a Mali. To amma jami'an fadar ta White House wato Vatican sun tabbatar jiya Laraba cewa Zerbo zai kasance wajen bikin ƙarin girma a yau ɗinnan Laraba da shi da wasu da za a ƙara mai girmar daga wasu ƙasashe kuma huɗu. Rahotanni sun nuna cewa Zerbo da wasu jami'an cocin a Mali sun buɗe asusun ajiya na dalar Amurka har miliyan 13 a bankunan ƙasar Switzerland. A yayin da ba laifi bane a buɗe asusun banki a ƙasashen waje, an kasa sanin inda suka samu wannan kuɗin.
To mun cilla muku labaran duniya ne daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. To madalla, to yanzu sai rahotanni, kuma za mu share fage ne da rahoton Hassan Mai na kaina a Abuja da ya je neman jin ta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya kan rahoton cewa 'yan Boko Haram sun kama wasu jami'an 'yan sandan nasu mata.
Hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta umarci kwamishinan 'yan sanda na jihar Borno, Mr. Domin Chukwu, da yi min cikakken ƙarin bayani abin da ya faru kuma na tambaye shi da gaske ne ɗan Boko Haram sun sace wasu ɗan sanda mata guda 11?
Doctor, claim is very false. I recall that on that 20th.
Wannan maganar ƙarya ne. Zan iya tunawa ran 20 ga wata, wata jami'ar mu mai mukamin Saja ta rasu. An daugawarta don kaiwa garin su don mata sutura. Kuma kasan tunda aka bude hanyar Maiduguri zuwa Dambowa, ba iya bin wannan hanya ba tare da rikiyar sojoji ba. Kafin daga bisani ake hadawa da mu 'yan sanda. Akwai wani gari da ake kira Lassa a karamar hukumar Askira Uba. Kuma hanya mai dan sauki shine daga Maiduguri zuwa Dambowa, daga Dambowa zuwa Chibok, zuwa Askira kafin a isa Lassa. Kuma sau daya ake bin hanyar a rana. To yalla bai, na fahimci wannan shifuda da kamana. Zamu so sanin cewar washin me ya faru ne.
There were two overwhelming vehicles in the convoy. When they got to that point, they were ambushed by this Boko Haram element.
Akwai sama da motoci 200 a cikin wannan tawaga a wannan rana. Cikin wannan tawaga, ana cikin tafiya a cikin daji. Kusam sai an Boko Haram suke muskwantan bauna. Driver da ke tuka motar kayakin margayar aka harbe shi a baya. Ya lallaba ya fito daga cikin wannan mota ya tsere. Sergeant dan sandan da shi ma ke jagorancin wannan tawaga, shi ma an harbe shi ya mutu. Kuma Boko Haram sun dauke bindigar sa. Dan uwar margayar da ke cikin wannan mota, shi ma an harbe shi aka mai rauni. Akwai kuma wani dan sandar mu mai dauke da bindigar barkonan tsohuwa. Da shi kuma har yanzu bamu ganshi ba. To yalla bai, su Boko Haram sun ce sun kama 'yan sanda mata guda 11 a cikin wannan motar da kace an harbi driver ta. Gaskiya ne wannan?
Otherwise we should who took advantage of distress in the lorry. These women are either some of them are relations of took advantage of distress and joined the lorry.
Sauran 'yan uwa da abokan arzikin ta da suka yi amfani da wannan dama suka shiga wannan motar ba ni da ta cewa a kansu don ba su aiki a gargashi na. Kuma ban san yadda aka yi ma suka shiga cikin wannan mota ba. Don haka in banda 'yan sandan nan biyu da na gaya maka, babu dan sandan da muka rasa.
Apart from these two,
yes,
these two personnel I told you,
yes,
no police personnel is missing.
Kalaman commissioner 'yan sanda na jihar Borno kenan, Mr. Domin Chuku. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Komi ya yi tauri, komi ya yi tauri, walade. Shekaru sun wuce kuma ga mu cikin matsala.
Ashe haka ne.
Talaka ko karayen washe cikin wahala.
Ashe haka ne.
To a gaishe ka Hassan, yau a shirinmu na karfe 9:30 na dare za mu bude layuka kamar da muka saba a kullum, mu ba ku dama ku bayyana ra'ayi. Yau muna son mu ji ra'ayinku ne. Wai kam me yasa a kwanakin hare-haren 'yan Boko Haram suke ƙaruwa ne a wurinku? Menene dalilin da yake janyo wannan ne? Abin da muke so mu ji daga gurinku kenan a shirinmu na dare. Mu bude, muna fata za a kira mu. Yanzu bari mu kai ku jihar Taraba a can arewa maso gabacin Najeriya, inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana rahoto a kan taron da aka yi a fadar gwamnatin da ke can Jalingo domin a tattauna rikicin ƙabilancin da ke ci gaba da addabar wannan jiha.
A dai wajen wannan taro da aka gudanar a gidan gwamnati da ke Jalingo, shugabannin ƙabilun yankin da ma na Fulani da kuma Hausawa da ma sauran masu ruwa da tsaki dukko sun bayyana takaicinsu ne bisa asarar rayukan da aka yi, inda ko suka zargi gwamnatin jihar da nuna shakulatin bangaro, zargin da gwamnan ma ke musantawa.
Namu hasbe wanda suna Najeriya suna zama da kowa lami lafiya, amma waɗannan sun zo da halaye mugun halaye sun sa mutanenmu har sun koyi har waya sun ba plasa ne da wasu mun san ba plasa ne da rediyo ne da sanda
ba tare da tsoro ba. Kuma a gaban gwamnan jihar da ma sauran jami'an tsaro aka fasa kwai game da rawar da wasu shugabannin siyasa suka taka a wannan rikici.
A duk abin da ake yi ya kamata mu sarrauna mu fito mu ga kanmu gaskiya abin da yake tafiya. Gaskiya abin da yake tafiya. Wannan tafiyan da muke yi na kashe-kashe da gone-gone mutane biyu ne. Akwai shi speaker Abel Peter Diya, shi ne farko wanda ya haddasa wannan abu. Dalilin kuma yana nan kamar haka. Ya zunguro da ya bar mazaɓansa da gandan da ya tsallako jambu ya zunguro da ya ɗauko yara daga Sabri da gandan da daga Yarwa daga Jambu daga Sikon daga Mandaga ya kawo zunguro da ya ce ya ba su plot tun daga rannan ya ba su kuɗi suka sayi aduna da masu suna yawo a kan mutane.
Bayan da ya kai ruwa rana da kuma musayar kalamai, gwamnan jihar ya ma kafa kwamitin shiga tsakani da kuma sasantawa. To sai dai kuma kamar sauran masu jawabai, kwamandan rundunar soji na 23 da ke Yola da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar da ma sauran shugabannin tsaro dukka sun an karar ne da abin da suka kira nuna wariya, son kai da kuma nuna ɓangaranci, wanda suka ce muddin ana son cin nasara ga wannan aikin kwamiti, to fa labudda sai an magance wannan matsala tukunna.
So
A gaskiya ba za a samu nasara a wannan aiki ba, mudin dai ba a cire son kai ko bangaranci ko nuna kabilanci ko addini ba. Dole fa ku shugabanni da kuma iyayenku tashi tsaye domin ku kubar, a cewar waɗannan shugabannin tsaro. Yamma dai zuwa yanzu akwai fadin dubban ƴan gudun hijira da wani rikici raba da gidaje wanda yanzu aka make cikin wani mawuyacin hali. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.
Lallan shugabanni me sirrin zaman lafiya.
To a gashe ka Ibrahim, yanzu sai mu tsallaka zuwa cikin jihohin Niger, inda wata cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bada agaji ta fito da rahoton da ke nuna cewa matakan tsaron da aka ɗauka kan iyakar Niger da Mali fa sun bar baya da ƙura. Ga Yusuf.
A cikin wannan rahoton nata, hukumar da ke kula da ayyukan agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya OSHA ta bayyana halin da ake ciki a jihohin da aka saka wa dokar ta ɓaci, waɗanda ke cikin yankunan Tawa da Tilibiri da ke makwabtaka da ƙasar Mali da kuma ke fama da matsalar tsaro. Hukumar ta OSHA ta ce bayanan da ta tattara a waɗannan yankunan sun nuna cewa an samu kai akalla har-hare 37 tun daga watan Fabrairu na shekarar 2016 wajen ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da ke fitowa daga arewacin Mali. Sannan kuma matakan tsaron da aka ɗauka a yankunan Tawa da Tilibiri sun haddasa rufe iyakar Abala da gidajen kiwon lafiya 11 da kuma kasuwanni 16 da kuma takaita zirga-zirgar ababen hawa da ma haramta su kamar motoci da babura a jihohi biyu na yankin Tawa kamar jihar Tiliya da Tasara daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6:30 na safe. Sannan kuma a ƙauyuka da dama da ke cikin jihohi 6 na yankin Tilibiri kamar Abala da Ayaru da Bani Bangu da Bankilare da Filinge da kuma Walam. Tuni dai masu nazarin al'amuran yau da kullun a jamhuriyar ta Nijar suka so mu yin fashin bakin wannan rahoton. Alhaji Salisu, mamba kungiyar fararen hula da ake kira Sovalle Niger, cewa matsalar tsaro ce ta kai intaha shi ya tilasawa gwamnatin Niger ɗaukar waɗannan matakan.
Da kaɗan-kaɗan abin ana ga kamar za a iya kawo maganin shi, abin ta kai yanzu illa masha Allah wanda ya zamanto a yau. Da yanzu in kai lissahi yau abin da suka rubuta su a yau, an yi wajen attack 38 a cikin wannan jihohin, wanda in kai lissahi shin a wannan atakin 38 mutum nawa suka rasu in aka yi jimilla, al'umma nawa suka ɓadda arzikinsu, al'umma nawa suka zama wanda aka runa, gidaje nawa wanda aka wanzo suka kwana, mutane wanda suka bar su wurin su, mutane nawa wanda suka tashi ma daga wurin gaba ɗaya suka so wani wuri. In kai lissahi sabidirku a yau ba ƙaramin matsala bace ba.
To sai da nasa bangare Lawali Adamu, shugaban kungiyar da ake kira MAP, cewa kamata yi gwamnati ta ƙara ƙarfafa matakan tsaro a garuruwan da al'amarin ya shafa maimakon rufe gidajen kiwon lafiya da kasuwanni.
Su talaka bai iya gane ko dan saboda tsare lahiyar shi an kai wannan ɗaukar matakin, aka ce a rufe wannan kasuwa ko kuma a rufe wannan asibiti. Amma muna ganin ya kamata a ɗan samu a sassaka takaɗan inda ya kamata, kamar inda za a ce tsakanin iyaka da iyaka, in wuri ya nisa ana iya ɗauki matakai a kai dakaru na tsaro wanda za su kare haƙƙin jama'a. Amma da a ce a rufe likita gaba ɗaya kenan, ka ga mutum bai da jin jiki kamar a kashe wani wuri ma Allah zai kame cikawa ko da yakan lokaci ba mutum kuma.
A nasu ɓangare Alkasun Abdurrahman, mai nazarin al'amuran da suka shafi tsaro, bayyana wai yadda samun bayanai ke da muhimmanci wajen tabbatar da tsaro maimakon amfani da dokar ta ɓaci.
Ɗaukan mataki na ƙarfafa tsaro na ciki da na bayyane a baya ya yahi ɗaukan mataki na dokar ta ɓaci. Abu biyu ne, al'umma a tambayta haɗin ba da goyon baya ga hanyar da ya kamata ta bi goyon baya, kuma mu'amalantuwa ma da al'umma wani abu ne na daban, wanda duka ƙasashen da ka sani sun ci gaba bisa magana tsaro ko bisa magana sirri da sauransu, ƙasashe ne wanda suna mu'amala da hore hula da al'ummomi.
A ranar 3 ga watan Fabrairu na shekarar 2017 ne gwamnatin Niger ta kafa dokar ta ɓaci a jihohin da ke cikin yankunan na Tawa da Tilibiri da ke makwabtaka da ƙasar Mali, a sakamakon yawan har-haren ta'addancin da suke fama da shi, kafin ta ƙara tsawaita dokar a ranar 18 ga watan Yuni na wannan shekarar. Yusuf Abdullahi, Muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Yusuf, masu tsaron mu kada ku manta, yau da dare za mu ba ku dama ku gaya mana dalilin taɓarɓarewar harkokin tsaro da ƙarin har-haren 'yan Boko Haram da ake cigaba da samu a Najeriya da wasu wurare a kwanakin nan. Yanzu ƙarfe 11:20 na safe a nan birnin Washington DC, yanzu kuma sai shirinmu na
imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da raka da ma saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da bakon mu Malam Bashir Lawali dan asalin jamhuriyar Niger ko mazauni jihar Pennsylvania wanda wannan shine shiri na karshe kuma zai fara yi mana bayani ne game da iyali to Malam Bashir ko da yake ka ce shekarunka 32 ba iyali kenan balle in ce iyalinka suna nan ne koko suna gida
alhamdulillah ina da iyali zuwa na gida na farin da ni je gida na samu mata ne aure ina da diya guda ina kuma ina kokari insha Allah da in kawo su nan ne ga yanzu ma zancen da nake maka ina cikin yi musu gyare-gyare insha Allah ina sa ran za su zo nan ne cikin lokaci kana
to ubangiji Allah ya tabbatar da alheri to
amin ya Allah
ko akwai abin da kake son ka ga ma saurare da za su saura za su koya daga zaman ka nan wanda kila ni ban tambaye ka ba
to abin da zan ce musu dai duk inda muke sai dai musu addu'a ko duk inda muke Allah ubangiji ya muna sauki ga rayuwa Allah ya ba mu abin da zai sa shine kwanci hankali gare mu baki a wannan zane
kuma wani batu shine shin inda a ce kana gida ne ko da ka riga ka hodi ka ce in kana gida ne yadda ka ji yadda al'amuran tuki yake a gida ba za ka yi shi ba da na ce maka in a gida ne kai wannan sana'an tukin
gaskiya akwai wahala saboda tun lokacin nan kamar yadda nake maka na so in amma tun daga wannan lokacin da yadda aka kwatanta mini wasu mutane kuma dama ba su san su koya maka tuki dama ba su in kana bin bayan su sai ka jima kana tare da su ba su koya maka tuki ba saboda haka nan ni kuma mutum ne mai son cin gashin kanshi
nan kuma ba wani kai wani yaron wani balle a ce
nan ne
kai dai zaka je ka koya
nan in ka hawan hanya kai kadai ne
daga kai sai kai
daga kai sai kai sai Allah
kuma nan za a ce ana son cikin awa 10 za a kai ba za ka wuce awa 10 nan ba kuma ba a son ka kasa sosai
gaskiya ne wannan lokaci yana da muhimmanci nan ne
dole ka bi kairoji da dokokin tuki
kware ka haka yake wannan
to ya kaga bin dokokin tuki anan
a wannan kuma ai shi wannan karshe ne kuma ran dokokin tuki wannan din ya kama dole babu wani abin da za ka yi wanda bai kamata ba in ma kai in kai dai kai biyu wannan kana da sa'a amma na uku sai an kama
kuma akwai hukuncin da za a yi ma
tabbas akwai hukuncin da za a maka
to malam
akwai hukunce da dama akwai wanda ake ce ma DUI
to dai
akwai DUI kama abu ne da ake sawa cikin record ɗinka kama wasu abubuwa ne da cikin masu tuki ake sanya su ko kuma yana iya kama wani discrimination kamar ire-iren waɗannan abubuwan ne wanda tana yiwa ƙarshen takira driver license ɗinka ana iya amsa shi ko kuma a yi suspend ɗin shi kamar na wata uku
ko kuma na wani lokaci
yawa har da wani lokaci
daga lokacin da ka fara wannan aiki ka yanzu ka taɓa fuskantar ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan
ban taɓa samu na taɓa samu matsala guda wata rana ta speeding
wato kayi gudu ka wuce ka'ida
nayi gudu na wuce ka'ida na taba samu wannan matsala
aka hukunta ka kuma
aka hukunta ne tabbas tunda
wani irin hukunci aka yi ma
sai conviction ina sai da na kai court har sau biyu sannan kuma sai da na biya fine na wajen na kashe wajen dala 700
wai
correct
amma tun daga lokacin nan
tun daga lokacin da duk yayi kuma an samu matsala dai ne tunda speed limit ya sake ne kuma ban ga wata alama ba akwai alama amma ni ban gane ta ne ba shi kuma ashe dama lokacin nan akwai abin nan police yana nan kusa gare ni yana ya sanya camera din shi daidai inda nake hitowa sai tsaidan
kawai aka shiga dogon turanci
tare ka aka shiga dogon turanci
to yanzu kana nan Pennsylvania kana da wani company kenan kamar yadda kace
tabbas
to ubangiji Allah ya tabbatar da alheri
amin ya sannan kuma akwai nawa company na musamman da na tsara wanda nake son yi maka na aiki in Allah ya yarda
za ka fara daukan kai ma ma'aikatan kenan da kanka
insha Allah
to da kyau to Allah ya tabbatar da alheri to ma saurare Hausawa sun ce laifin dadi karewa yau mu kawo ƙarshen wannan shirin gaba ɗayansa sai wani sati a jimu da wani sabon bakon yanzu Amadu Malam Bashir Lawali da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To a gaishe ka da muna ranka bashin sabon shirin Allah ya kawo makon gobe kafin mu rufe tashar mu za mu yi jaji ga wakilanmu guda uku na Nigeria da Niger kan wasu abubuwa da ka same su yanzu ga rayuwarku.
Sakonmu na farko a yau yace assalamu alaikum BOA. Ci gaba da zaman waɗanda ƴan Boko Haram suka bawa wa'adi a yankin Borno da jami'an tsaro suka yi bai taso ba, matakar gwamnati bata dauki matakin basu kariyar da ta dace ba. Sako daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Sai kuma sako na gaba yace muna kira ga jami'an tsaron kasar mu Najeriya da su ƙara zamke damara wajen ganin sun kawar da sauran mayakan Boko Haram da suka rage, domin ga alama har yanzu akwai sauran runa a kaba. Da fatan Allah ya ci gaba da bayo jami'an tsaro galaba akan mayakan. Sako daga Mahmud Salihu kauran Namo da Zamfara. Sai kuma wannan sakon yake cewa fatan alheri gare ku BOA Hausa. Game da ci gaba da rasa rayukan jama'a da ake yi a yankin Sahara na Niger, wani abin takaici ne ganin duk da irin rasa rayukan da ake yi a sanadiyar zuwa Turai bai isa darasi daga matasan mu na Afirka ba. Da fatan mahukuntan kasashen mu na Afirka za su tashi tsaye don samawa matasan mu aikin yi wanda zai sa su zauna a kasashen su na asali. Sako daga Sada Sa'idu Daura da Audu Kasko unguwar Wadata Tawa Niger. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo daga unguwar Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya, inda yake cewa taron masu ruwa da tsaki akan rikicin Mambila da ke gudana, Allah ya sa ya kawo ƙarshen wannan rikici don masu iya magana kan ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sai kuma wannan sakon ya ce assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku ba mu dama don mu taya kungiyar sarakunan gargajiya ta Jamhuriyar Nijar murnar kyautar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa kungiyar sakamakon rawar da sarakunan suka taka a ci gaban da ƙasar ta Nijar ta samu a fannin saka ɗiya mata a makarantun boko a shekarun baya-bayan nan. Da fatan kungiyar sarakunan za su jajirce wajen ci gaba da bada gudunmawa. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta a Yawuri.
To a gada Nazir yanzu ga Ibrahim da labari a takaici.
Sojojin Turkiya sun faɗi yau Laraba cewa sun ruguza wasu muradun Kurdawan Siriya da daddare a matsayin ramuwar gayyar barin wutar atilarin da aka yi kan mayakan da ke samun goyon bayan Turkiyar a arewacin Siriya. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce wani jirgi mai saukar ungulu mallakin rundunar 'yan sanda wanda aka sace ya yi barin wuta kan ginin ma'aikatar cikin gida da kuma kotun kolin kasar a jiya Talata, al'amarin da ya kira harin ta'addanci wanda masu niyyar hamɓarar da shi suka kai. Wani kutsen yanar intanet na ƙasa da ƙasa ya kawo tangarɗa ga harkoki a yau ɗinnan Laraba a tasha mafi girma ta jirgin ruwan dakon kaya a Indiya.
To a gaishe ka Ibrahim, jama'a wanda ya sauka gina a yanzu sai mun da muku da ƙarfe 9:30 na dare, in Allah ya dada shirye-shiryen da za mu kawo muku sababbi da kuma sauraron ra'ayoyinku kan abin da yake ƙarasa ana samun hare-hare na Boko Haram a kwanakin nan. Kamar da na ce, muna so mu yi jajewa ga wakilanmu guda uku na Najeriya da Nijar ka mura daban-daban da suka shafe su. Na farko, muna ta'aziyya ga wakilinmu na Kaduna Isa Lawan Ikara wanda Allah ya mahaifinsa rasuwa a yau din nan. Muna roƙon Allah ya ji kansa ya rahamshe shi ya bada haƙuri. Sannan muna jaje ga wakilinmu na Jamhuriyar Nijar Suleiman Muni Barma wanda ya samu hatsari da mota, da kuma wakiliyarmu ta Kano Baraka Bashir wacce ita ma ta samu hatsari da mota amma Allah ya kiyaye babu jin rauni. To da haka muke bankwana da ku ga yau da gobe za su shigo a huta lafiya.